ya kiban soyayya na zo kiban
ni falan farin cikin zuciya da kai kaban soyayya kai ne kaban
sani gaibo ba wata ba kuwa wacce zan ba ruwa ke kadai ce kawa yar uwa masoyiya mai kiran damuwa fanin don riki cikin zuciya kiban soyayya na zo kiban
More music at HouseOfSongs.com.